Bonne journée à l'écoute de V.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi yau Juma'a 25 ga watan Nuwambar 2022. A cikin shirin za a ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta buƙaci bayani kan naira biliyan 206 da aka cusa a kasafin ma'aikatar jin ƙai na 2023 ba bisa ƙa'ida ba.
Eto, kin san akwai abin da ake cewa basu suka da ake karɓa, wanda ake cewa bilateral loans. Mai yawa, kudaden nan da federal government watakila suka samu bashin.
Sannan za a ji cewa kotun ɗaukaka ƙara da ke Jimeta, fadar jihar Adamawa, ta sake mai da Hajiya Binani a matsayin 'yar takarar kujerar gwamna a jam'iyyar APC a jihar Adamawa. Za kuma a ji cewa tawagar ƙwallon ƙafa ta Portugal ta yi nasara a kan Ghana da ci 3-2 a karawar farko da suka yi a rukunin H a gasar cin kofin duniya ta 2022 da ake gudanarwa a Qatar. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafi da shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa, amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Kwamitin da ke kare haƙƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Alhamis ya yi Allah wadai da tsauraran matakan da ake ɗauka akan masu zanga-zangar lumana a Iran tun bayan mutuwar Mahsa Amini, inda ya kaɗa ƙuri'a kan a kafa wani ƙwaƙƙwaran kwamitin bincike kan lamarin. Duk da bin ƙafa da hukumomin Tehran suka yi da yunƙurin da China ta yi na ganin an janyo cikas ga wannan matsaya, mafi akasarin mambobin kwamitin 47 sun goyi bayan kwamitin da aka kafa don gudanar da bincike kan irin matakan da Iran ke ɗauka na daƙile zanga-zangar. Zauren da aka kaɗa ƙuri'a ya ɓarke da tafi a lokacin da aka ayyana cewa mambobi 25 sun zaɓi a gudanar da bincike, yayin da 16 suka nuna adawa. Sai kuma ƙasashe 6 da suka haɗa da Armenia, China, Cuba, Eritrea, Pakistan da Venezuela da suka ƙauracewa kaɗa ƙuri'ar. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya yaba da sakamakon zaben, yana mai cewa matakin na nuni da cewa kwamitin kare haƙƙin bil'adama ya fahimci girman matsalar da ke faruwa a Iran. Hukumomi a Ukraine sun tashi tsaye domin ganin sun maido da wutar lantarki da ruwa a biranen ƙasar ciki har da Kyiv, kwana guda bayan da Rasha ta kai wasu hare-haren sama da suka kaikaici ababen more rayuwar jama'a. A ranar Alhamis, magajin garin birnin Kyiv Vitali Klitschko ya ce kashi 70 na ɗaukacin birnin yana cikin duhu. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba ya wallafa a wani sakon Twitter cewa waɗannan harare da Rasha ta kai kan fararen hula da ba sa ɗauke da makamai alama ce ta tsananin ragwanci da rashin imani. Kalaman ministan na zuwa ne bayan da shugaban ƙasar Volodymyr Zelensky ya yi wani jawabi ta bidiyo ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, inda cikin jawabin nasa ya ce hararen na Rasha sun fada akan makarantu, na'urorin sufuri da unguwanni. Shugaban ƙasar ta Ukraine ya ce suna jira su ga martanin da ƙasashen duniya za su mayar dangane da hararen na Rasha. Wani hari da mayakan da ke ikirarin jihadi suka kai a wani sansanin 'yan gudun hijira da ke wajen garin Gao a ƙasar Mali, wanda ke ɗauke da mutanen da suka tsere wa rikici a arewacin ƙasar, ya yi sanadin mutuwar mutum 11 a cewar jami'ai. Maharan a cewar tsohon magajin garin Gao Saudu Diallo, sun lalata rumbun abinci, sun kuma sace dabbobi da dama. A ranar Litinin, Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da aukuwar harin a wata sanarwa da ta fitar, ko da yake hukumomin yankin na Gao ba su sanar da aukuwar lamarin ba. Izuwa yanzu babu wata ƙungiya wacce ta ɗauki alhakin kai harin, amma harin ya yi kama da irin wanda mayaƙa masu ikirarin jihadi ke kaiwa, waɗanda ke da alaƙa da ƙungiyar IS a yankin Hamadar Sahara. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
A gaida Mahmud, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniyar, ga rahotonmu na farko. Wani zargi na cushe a kasafin kudin ma'aikatar jin kai da agaji da magance bala'i da ci gaban al'umma ya sa kwamitin majalisar dattawa da ke kula da ayyuka na musamman a ƙarƙashin Sanata Yusuf Abubakar Yusuf gayyatar ministan kuɗi da tsare-tsare Zainab Shamsuna Ahmad domin ta yi bayanin yadda aka cusa naira biliyan 206 a cikin kasafin kuɗin shekarar 2023 na ma'aikatar ta jin kai. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani.
An zartar da ƙudurin gayyatar minister ne yayin wata zama ta musamman na kare kasafin kuɗi na ma'aikatar kula da agaji da jin kai ta ƙasa. Hakan ya biyo bayan gazawar da minister agaji Sadiya Umar ta yi wajen bayar da bayanai kan yadda aka samu kuɗi wuri na gugan wuri har naira biliyan 206 a cikin kasafin kuɗin ma'aikatar ta na shekara 2023.
Money was not released and now we have seen it reoccurring by almost 10 folds and we are going to also clarify from the Foreign Ministry of Finance to know why this increase despite the fact that the previous year the money was not even released for the project. I cannot really give full details of how this amount is going to be utilized.
Anan Sadiya Umar ce take amsa tambayoyin daya cikin ayyan committee inda ta zargin cewa bata san yadda ma'aikatar kuɗi ta saka naira biliyan 206 a cikin kasafin kuɗin ma'aikatar ta ba. Sadiya ta ce a kasafin kuɗinta na bana wato wannan shekara da muke ciki akwai wasu kuɗaɗe da ta nema domin hukumar bunƙasa yankin Arewa maso gabas ta gudanar da wasu muhimman ayyuka amma ma'aikatar kuɗi bata sakar mata kuɗaɗen ba. Sadiya ta ce ta yi mamakin yadda aka cusa waɗannan kuɗaɗe a kasafin ma'aikatar tata. Ya za a zargi ma'aikatar kuɗi da yin cushe a kasafin kuɗin wata ma'aikata? Shugaban kwamitin kula da ayyuka na musamman Sanata Yusuf Abubakar Yusuf ya yi ƙarin bayani.
Dama kowace ministry ko wata hukuma da za ta yi budget dinta, in ta yi budget dinta za a kai wa Ministry of Finance ne. To kudaden nan ne wanda ake cewa envelope system, so Ministry of Finance kuma za su duba.
To a bisa bayanin ita Sadiya Umar Faruk, wato kaman an mata ƙari ne a nata kasafin kuɗin, wannan ofishin kasafin suna iya ƙari?
To kin san akwai abin da ake cewa basussuka da ake karɓa, wanda ake cewa bilateral loans. Mai yiwuwa a kudaden nan da federal government watakila suka samu bashin su, mai yiwuwa a lokacin ne ita Minister of Finance za ta ce to an samu basussukan kuɗi kaza, amma amfanin kuɗin nan na zuwa ga ko ministry na agaji koko na fannin lafiya koko daban-daban. So mai yiwuwa hakan ya kafaru.
Gwamnatin tarayya a ta bakin Attorney General na ƙasa Abubakar Malami ta nuna takaicinta akan irin wannan cushe da ke faruwa da kasafin kuɗin ma'aikatu da hukumomin gwamnati.
Budget padding, as far as the development of the nation is concerned, is indeed a serious issue that has the capacity, just like corruption, to set our development back.
Malami ya ce yin cushe a kasafin kuɗi abu ne da ya kamata mu tunkare shi da dukkan ƙarfinmu, mu yaƙe shi domin yana kawo ci baya a harkokin gudanar da ayyukan more rayuwa. Malami ya ce ci gaba ake so a ƙasa irin ta Najeriya da ke da buƙatu daban-daban, saboda haka za a haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen yaƙan cushe da ke yawan faruwa a kasafin kuɗin ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina, yanzu kuma ga Mahmud da kashi na biyu na labaran duniyar.
Wani rahoto da aka fitar a ranar Alhamis wanda ya jaddada wanda jami'ai suka fitar ya nuna cewa tsananin zafi da aka fuskanta a wannan shekara a nahiyar Turai ya halaka sama da mutum 20,000 a Faransa, Jamus, Spaniya da Burtaniya. Tsananin yanayi na zafi ya kai maki 40 na ma'aunin digirin Celsius ko kuma sama da haka a Paris da London a wannan shekara mai karewa, kuma masana kimiyya sun danganta hakan da matsalar sauyin yanayi da duniya ke fuskanta. Wani tsananin zafi da aka yi a shekarar 2003 ya yi sanadin mutuwar mutum sama da 70,000 a sassan nahiyar Turai, mafi aksari a ƙasar Faransa, lamarin da ya sa ƙasashe da dama a nahiyar suka ɗauki matakai na kan da garki. Masana a fannin bincike sun ce matakan da aka ɗauka a yanzu sun taimaka matuƙa wajen sauƙaƙa tsananin zafi da aka fuskanta a bana, dalili kenan da ya sa adadin mutanen da suka mutu a wannan shekara ya ragu. ‘Yan wasan Brazil sun lallasa takwarorin karawarsu na Serbia da ci biyu ba koɗi a gasar cin kofin duniya da ke wakana a ƙasar Qatar. dan wasan Brazil Richarlison ne ya zira duka kwallayen lamarin da ya sa kasar ta Brazil take saman teburin rukunin ji a gasar ga dukkan alamu matakin da kocin Brazil ya dauka na saka Neymar, Vinicius Junior, Rafinha da Richarlison a matsayin yan wasan gaba yayi tasiri matuka a cewar masu sharhi akan harkar kwallon kafa so biyar kasar Brazil na lashe wannan kofi wannan kuma shine karo na shida da take farautar shi a karawar da Portugal ta yi da Ghana kuma Cristiano Ronaldo ya kafa tarihi inda ya zama dan wasa na farko da ya zira kwallo a gasar cin kofin ta duniya guda biyar wasan da suka yi nasara da ci 3-2 Ronaldo ya ci kwallonsa da bugun penalty a minti na 65 a rukunin H amma dan wasan Ghana Andre Ayew ya farce kwallon daga baya kuma Portugal ta yi kukan kura ta kara wasu kwallaye biyu
kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahoto na gaba. Kotun daukaka kara da ke Jimaita babbar fadar jihar Adamawa ta sake maida binani a matsayin yar takarar kujerar gwamna a jam'iyyar APC a jihar Adamawa. Mai shari'a Tani Yusuf Hassan ce ta yanke hukuncin a jihar Adamawa ta kuma umarci hukumar zabe mai zaman kanta a Najeriya da ta maida sunan binani a matsayin yar takarar kujerar gwamna a jihar Adamawa. Wakilin murya Amurka Salisu Lado ya aiko mana da rahoton.
Kotun daukaka kara da ke zamanta a Jimeta babban fadar jihar Adamawa ce ta yanke wannan hukuncin karkashin jagorancin mai shari'a Tani Yusuf Hassan wadda ta ce tana umurtan hukumar zabe mai zaman kanta wato INEC da ta sake maida sunar yar takarar kujerar gwamna a karkashin tutar jam'iyyar APC wato sanata Aishatu Dairu Ahmed Binani wadda Malam Nuhur Bado ya kalubalanci zababbin da gwanin ya ruga kotu. Kotu kuwa ta rushe zaben da aka yi aka cire ta madan takara ita kuwa ta sake nausawa kotun daukaka kara wadda mai shari'a Tani Yusuf Hassan ta sake mayar mata neman takarar kujerar gwamnan a gargashin tutar jam'iyyar ta APC a jihar Adamawan. Babban lauya Tomi C Olagureshi shine lauya mai wakiltar sanata Aishatu Dairu Ahmed Binani a wannan kotu na daukaka karan wadda yace
declared Senator Dahir as the flag bearer of the All Progressive Congress at the upcoming parliamentary elections in 2023.
Ba mu yi mamaki ba wannan kotu ta yanke wannan hukunci daman abinda muke zata kenan a wannan kotun saboda haka mun ji dadi kwarai da yadda aka yanke wannan hukuncin na kotun daukaka karar da ke nan birnin Yola. A naso bangaren jami'ar ta APC wadanda suke cikin wannan takardamar lauyan su mai zaman kansa Salbaji Oband shima cewa yayi
to dadin kotuna shine akwai kotu na fari kamar Federal High Court akwai kotun da ke gaba da ita wanda take ta bada judgment ya hukuma akwai kotun da ke gaba da wannan in baka amince da zantarwar wani kotu ba zaka iya zuwa kotun da ke gaba amma shi yasa mu muka zo nan a lokacin da aka bada judgment na Federal High Court nan kuma Allah ya ba mu nasara
koyaye ma bangaren sanata Aishatu Dairu Ahmed Binani zasu ji akan wannan batu duba da cewa kotun daukar kara ta sake maida su kan neman shugabancin gwamna a gagashin tutar jami'ar APC a jihar Adamawan. Honorable Mauludu Usman ɗaya ne daga cikin hadiman sanata Aishatu Dairu Ahmed Binani a jihar Adamawan wadda
to alhamdulillah Haji Lado mun ji farin ciki matuka kuma mun gode wa Ubangiji Allah wanda cikin ikon shi da kuma yardan shi ne wannan hukuncin ya kasance a haka sannan kuma muna godiya da su alƙalai da suka zantar da wannan hukuncin ne.
To wani kira kake da shi ga al'umman jihar Adamawa?
Kira na shine mu zo a hada kai Adamawa jiya ce ta APC ba dun al'umma Adamawa APC suke bukata APC suke so yana da kyau mu zo mu hada kai kuma gaba daya a hada kai a ba al'umma Adamawa abin da suke so fadace yanzu a hakuri da juna kowa mai da hukan shi zuwa jami'ar APC aiki.
Alhaji Uba dan Arewa ɗaya ne daga cikin hadiman Malam Nuhur Bado wadda ake takartan kasa da nuna wa juna ya tsa tsakanin su da sanata Aishatu Dairu Ahmed Binani akan neman takarancin kujerar gwamna a gagashin tutar jami'ar APC a jihar Adamawan wadda yace lalle a halin yanzu dai suna kan yan kimtsa-kimtse domin su je kotun koli wadda daga shi sai dai a mika wa Allah ragamar.
Mu duk wani hukunci irin na kotu ba zai zo mana bazata ba. Game da hukunci kotu ita rakitawa gariya zabanin hankali amma kuma na tabbatar da cewa a matsayin mu ko kuma na tsaye mallan na urbado na lawyer kuma prosecutor na a Nigeria wanda zuwa kotu ba sababa bane a wajen sa bance za su iya da wannan magana a cikin ba suna ga zamu dauka tsara zuwa supreme court inda zamu je domin affairs din ya faru domin zuwa supreme court ka san duk abu hukunci da aka ba yana zama doka ne
ita kuwa jami'ar APC a jihar Adamawan tace ba san macituwa ba sai miya ta kare Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
A gaida Salisu Lado, a rahoto na gaba tawagar kwallon kafa ta Portugal ta yi nasara kan Ghana da ci 3-2 a karawar farko da suka yi a rukunin H a gasar cin kofin duniya ta 2022 da ke gudana a Qatar. Hamza Adams ya aiko mana da karin bayani.
Alhaji Sani Imam, Ghana sun yi kokari kwarai kuwa sun buga ball. Duniya an zaci kaman za a iya cin su da yawa. Sai dai ƴan kurakuran da aka dan samu ne gaba da shi yanda kocin yayi sai ya cire ainihi masu kokarin ya kawo su kuma sabbi. To waɗanda suka zo sabbin kuma sai ya kasance sai ba su taimaka ma waɗanda suka zo suka tadda ba. To saboda haka sai aka samu dan mushkila kadan. To ko da ke kwallo ne dole sai kai kuskure ne ake cinka. Muna fata dai nan gaba su ma su yi kokari su gyara.
Sunana Adamu Pendi. Ballin dai muyi kokari ban da ya buga bayan players amma kocin ne bai muna kokari ba bai canji da kyau ba don ba ka fitar Kudus ka kawo Jordan Ayu amma so far so good muyi kokari
wannan ne tsokacin da wasu al'umman Ghana suka yi biyo bayan an kammala fafatawa tsakanin tawagar Ghana Black Stars tare da Portugal a gasar jin kofin duniya da ke gudana a Qatar. Tawagar kwallon kafa ta Portugal ta lallasa Ghana Black Stars da ci 3-2. Tauraron dan wasa kana captain din Portugal Cristiano Ronaldo ne ya zira kwallon farko a ragar Ghana Black Stars ta bugun penalty a minti na 65 kafin Ander Dede Ayu ya farke ta a minti na 73. Sai dai an mintuna kadan bayan farkewar da Ghana ta yi Portugal ta zira kwallo biyu a ragar tawagar Ghana Black Stars abinda ya kai adadin kwallayenta 3 a wasan. Kafin dan wasan gaban tawagar Ghana Black Stars Usmanu Bukar ya zira kwallo na biyu a minti na 89. Sai dai fa jama'a da dama ciki har da ma wasu ɗan ƙasashen waje ba su ji dadin matakin da alkalin wasan kwallon ya dauka na bayo Portugal bugun penalty ba.
Sunana Dalliti ni mutumin Najeriya ne amma mazaunin Kumashiya. Wasan da aka yi yau tsakani da Allah Ghana sun yi kokari sosai sun yi abin da ba zata ba. Sai dai abin da ya faru shi alkalin wasan yanda ya yanke hukunci na bada penalty a gaskiya yana daga cikin abubuwan da ya kawo cikas ma Ghana suka dan samu matsala har jikin su ya dan mutu aka bar yayi wasan ya dan lalace.
Sai dai na tuntubi Muhammad Awwal mai sharhi bisa harkar kullun kafa a Ghana a inda na yi masa tambaya ko shin yayi ga wannan fafatawan.
To kaga mutane da yawa sun bashi laifi kaman bai sa ya sake Muhammad Kudus. Ni dai inda daga farko ne kaga Kudus an bashi yellow card kuma ba mu fatan kar maybe ya je cikin wani tackle ya je ya samu second yellow ya zama muna cika zamu je wannan sabon kwallon da zamu buga daga South Korea. Inda naga kaman sake Kudus ne ya dan yi daidai kenan. Referee da ke saki sakiya bai tanye mu ba domin ka duba penalty da ya doke ya bayan Portugal da naga Muhammad Salisu na gaya mai watch mana ya je ya duba. Na yi imani da Allah inda ya je ya duba da bayan shi penalty ba amma da yake ya tun fura kuma wayanda ke wannan dakin VAR shi kuma ba su gaya mai kaman zo ka duba ba ko mun samu wani ra'ayi daban kan penalty da kanshi kuma ka duba bin da ya far correction Inaki William lokacin da kifan su ya ajiye ball kasa ya zo zai daga ballin kenan kuma shefa da inda na duba naga kaman ba sa kila amma abin da zan ce ne kaman gaskiya ba mu yi mun ci kwallo yanda muka so ba amma wallahi mu yi kokari.
Ghana ce tawagar Afirka ta farko da ta zira kwallo a raga zuwa yanzu a wannan gasar bayan Kamaru da Senegal da Morocco da Tunisia sun gaza yin hakan. Ghana dai za ta kara da Korea ta Kudu a wasa na gaba a ranar 28 ga wannan wata na Nuwamba inda Portugal za ta kara da Uruguay. Hamza Adam daga Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adams, kar a sha'afa wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Kafin mu je ga shirinmu na gaba bari mu shakata da wannan. madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu saurari shirin yanayi da muhalli tare da Aisha Ma'azu.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a ne albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Duk da cewa an kammala taron COP27 a kasar Masar a makon da ya gabata, masana da ƙwararru, hukumomin gwamnati da ma ƙungiyoyi masu zaman kansu suna ci gaba da tattaunawa akan abubuwan da suka wakana a wurin taron, musamman ma sakamakon taron. Dr. Abubakar Mamman Manzo daga Nijar masani ne akan al'amuran sauyin yanayi, kuma na tattauna da shi a game da yarjejeniyar da aka cimma wanda ya bada ƙarfi ga kasashen yamma su samar da wani asusu na musamman domin tallafawa kasashen da suke fama da asara a sakamakon matsalolin sauyin yanayi.
Sun wannan taro da aka yi na 27 fuskan canjin yanayi, taro ne wanda kasashe da yawa sun jira samun manyan sakamako na kasashe, musamman ma yanda sha'anin yanayin nan ke tsananci. Kuma a gaskiya da yawa suna ganin cewa wannan aski bai biya kuɗin sabulu ba, saboda akwai alƙawarin wanda aka yi a baya tun lokacin da aka zamana da irin wannan yau kusan shekara 7-8 haka. Aka ke tun da shi kuma mai yanayi yana da gaman kasashe wanda suka ci gaba kuma kusan
To a ci gaba da bayani akan matsayar Najeriya wanda ministan yanayin Najeriya ya gabatar a wajen taron na COP27, Dr. Ahmad Yahaya ya yi tsokaci a game da irin shawarwarin da ake baiwa shugaba Muhammadu Buhari, wanda a cewarsa suna ingisa shi ya yi tuntuɓin harshe a wurin tarukan na baya da ma wannan na bana.
Gaskiya ina tausayawa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, saboda masu ba shawara musamman akan harkar da ta shafi mamari na yi ba kare muhalli, wallahi cikin daji suke tura shi. Saboda mutum ɗaya ne ba zai iya sanin komai ba, in haka soji ne shi ne kansa yana fa soja ne, dama yana da masaniya, kuma harkan mai ne ya minista mai ya san kuma abin da shi ma da masaniya. Amma an zo kan muhalli daga kawai rubuta masa ake zama da shi a ba shi shawara ma ga abin nan, kuma a bari ya bita ma ba kawai yana karantawa, saboda abin da ake rubuta masa je faɗa ba haka yake a ƙasa ba, kuma ƙasashen duniya sun sani. To in za amfanin ka je ka faɗa mu ƙasar mu mun yi kaza mun yi kaza ko za mu yi kaza mu, an san kuma ba haka din kuke ba. Ba da misali wannan yarjejeniyar Paris da aka kula, an rubuta shugaba Buhari ya je ya faɗa wa duniya mu Najeriya za mu yi kashi 20 cikin 100 za mu rage da kanmu ba da wani tallafi daga waje ba. Tun da farko muka yi tantama wannan abu, anya ko abin nan da gaske ne shugaba Buhari ya san abin da ake ciki. To gashi yanzu sun zo a cikin jawabin da minista ya ce ba su da ƙarfin aiwatar da wannan abin da suka ce za su yi, har shekarar bara ma ya faɗa a Glasgow bana an zo WhatsApp ba sanan dai dalilai daban-daban. Tun da farko kuma abin nan an san ba zai yiwu ba, amma an rubuta masa ya je ya karanta.
Batun mata yana kan gaba cikin tutuwan da aka tattauna a wajen taron na COP27. Wannan shine bayanin da Ibrahim Pam, wani mai sa ido akan al'amuran sauyin yanayi karkashin Majalisar Dinkin Duniya a wajen taron na COP27 yayi bayani akai.
Na ɗaya shi ne in kika duba report na IPCC, the Governmental Panel on Climate Change, na bara da ba a ce wasu wanda suka
rubuta
na report, mata su ne wannan matsalan ya fita, saboda mata su ne masu aikin gona da kuma small scale
kananan ayyuka da sana'o'i,
yawa wanda shi ne ya fi climate change ya shafe su fi da yawa. Kuma mata dama
wannan maganan focus on mata and their role in the economy,
wato batun gudunmawar mata wajen bunƙasa tattalin arziki,
is really very central to the situation.
Wani bangaren kuma, a yayin da ake kokarin kauracewa amfani da makamashi mara tsafta zuwa ga mai tsafta a fadin duniya baki daya, kamfanin NNPC ya kaddamar da rijiyar man fetur na Kulumari, wanda ƴan rajin kare muhalli kamar Comrade Sama'ila Umar Bima, shugaban kungiyar Jawal Environmental Initiative da ke Gombe, suke ganin akwai barazanar da ka iya biyo bayan wannan cigaba da aka samu.
Wannan hakika, wannan abin da ya zama kamar za mu ce a duniya baki daya, kamar kasashe irin Najeriya su suna ga kamar cigaba ne, kuma karan Najeriya zaman salamu jihar Gombe arewa ta dake shi kamar cigaba. Mu kuma wanda mun ke gagarin rajin kare muhalli, muna daukan sa kuma wani sabon kallo wanda za mu iya samu matsala na abin da ya shafi muhalli. Idan muka duba yanayin yanda muke ciki a arewa maso gabas, musamman Gombe da Farawa Hamada da fara tunkarin bankin ita ƙauyen Salmani da yake mai a jihar Katsina Bauchi da Gombe, suna fama da karanci na ruwa da kuma rezewa kasa wanda shi ne yawan sare bishiyoyi da aka yi. Sannan ga shi ta iyaka da dajin Yankari, wanda mun tabbatar da cewa ga shi nan wajen tsaro mai dabbobi wanda ya saura mana babba yanzu a ƙasar nan da muke da namun daji da ƙasashe da yawa ba su irin wannan wurare. Ga shi dai kuma ya zo mana wani bakatata, tunda wayansu suna murna ne mu kuma masu kare muhalli muna hangen irin abin da zai iya kawo mana, musamman yanzu da muke magana ishe na sauyin yanayi wanda aka gama taron ta ƙasar Egypt. Duk wayannan ana kirarin yanda za a canja motoci da muke amfani da su su koma makamashi wanda ba ya gurbata muhalli, kuma ga shi nan Allah ya kawo shi kuma yankin da za mu sake fuskantar barazana, wanda za mu da dazuzzukan kare ga Fararawan Hamada tana doso mu, ga kuma man da za a hako ta da iskan da zai gurbata muhallin, da kuma man da za a hako da za a yi sake barin su sai ya sake gurbata muhalli. Wannan gaskiya akwai kalubale babba da ya fuskanci mu a wannan yanki na arewa maso gabas.
Mai sauraro, duka abin da ya sawaka kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Amma idan aka kasance da mu zuwa makon gobe, idan Allah mai kowa mai komai raya mu, za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. A gaida Aisha Ma'azu, to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Kwamitin da ke kare haƙƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Alhamis ya yi Allah wadai da tsauraran matakan da ake ɗauka a kan masu zanga-zangar lumana a Iran tun bayan mutuwar Mahsa Amini, inda ya kaɗa ƙuri'a kan a kafa wani ƙwaƙƙwaran kwamitin bincike kan lamarin. Duk da bin kafa da hukumomin Tehran suka yi da yunkurin da China ta yi na ganin an janyo cikas ga wannan matsaya, mafi akasarin mambobin kwamitin 47 sun goyi bayan kwamitin da aka kafa don gudanar da bincike kan irin matakan da Iran ke ɗauka na daƙile zanga-zangar. Zauren da aka kaɗa ƙuri'a ya ɓarke da tafi a lokacin da aka ayyana cewa mambobi 25 sun zaɓi a gudanar da bincike, yayin da 16 suka nuna adawa.
To masu sauraro, nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar, idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatarwa, sai Jumbe Hamza wanda ya bada umarni, da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Hanifa Kabir Isa nake ce muni lafiya, assalamu.